A Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo zo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
To jama'a, a kowace rana talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 24 ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin kula da kai musamman ma ga mata, wato self love ko self care a turanci.
Haka yake masu sauraron mu, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, mun gayyato bakuwa domin tattaunawa akan wannan batu.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba, za mu fara shirin ne tare da bakwar tamu ta yau, wato Khadija Ibrahim, wadda ake jiwa lakabi da Coach Khadija. Kwararriya ce kuma masaniya akan maudu'in namu na yau, wato muhimmancin kula da kai, wato self love ko self care a turanci. Coach Khadija, barka da shigowa zauren namu a yau.
Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci. Ni ce taku Khadija Ibrahim. Barkanmu da mu wanda za mu dinga magana da mata akan yadda za su dinga karuwa a rayuwarsu mai yiwuwa ta hanyar aure ko hanyar mu'amala ko kula da kai ko kula da mu'amala a cikin yanayi na yau da kullum. A yau za mu yi magana akan abinda Turawa ke kira self-care ko kuma abinda ake kira self-love ko kuma a Hausance ana iya cewa kula da kai ko kuma son kai. To kamar yadda muke faɗi a kai a Hausance, so ne amma son kai yafi. Ko kuma kina iya tambayan kanki, shin wani irin so take tunani ko wani irin so take so ta yi mana bayani a kai? To a takaice dai, son kai yana nufin duk yanda za ki yi ki bunƙasa kanki ko ki ƙara ma kanki lafiya ko mentally, yanda ake kira tunanin ƙwaƙwalwa, wanda kuma emotionally za a ce yaya halayenki suke, shin a wani yanayi kike kasancewa, cikin farin ciki kike ko yawan cikin farin ciki ko kina yawan cikin fargaba ko kina yawan cikin bakin ciki ko yawan tunani ko yawan sake-sake ko yawan irin abubuwa da kina yawan tunani wanda yake kila har ki ya kasance kina razana ko kina firgita. To duka irin wa'annan alamomi yakan faru da mace a yanayin da self-care is low kenan, wato kula da kai is low. Kina iya tambaya kila shin wani irin kula ce baki yi makanki ko kuma wani irin kula ce nike miki bayani akai. To in kika ci gaba da sauraro, a takaice zan miki wannan bayanin. Ku kasance da ni, ki kasance da ni, duk mu taru mu karu da juna. So na farko abinda nike so ki kasance ki mu gane gaba ɗaya cewa zan ƙara maida hankali akan bayanin inda ya shafi motsin zuciya, kenan a turanci inda za a ce emotional well-being. To ya kike kasancewa a yawan tunanin ki, ya kike kasancewa emotions in general, shine ya halayenki suke a cikin tunaninki? Na daya, shin kina cikin farin ciki ne, ko kina cikin yawan bakin ciki ne, ko kina cikin yawan sake-sake ne, ko kina cikin yawan annashuwa ne da kanki? Wata zaki ga ta zauna ta yi tagumi, ba abinda take tunani sai abinda kila tana sake-sake a cikin ranta, kila wani ya bata mata rai, kila wani abu ne ya bata mata rai, shin kila kawai dai abu dai bai mata dadi ne yake sa ta bacin rai? Amma a kowane yanayi da muka fuskanci kanmu, ta yiwu abu ne ya same mu, akwai yanda za mu iya yi mu kasance muna cikin ko godiya ga Allah, ko kuma muna cikin yanayin abinda Bature ke cewa contentment. Akwai yanda za ki yi ki nemi annashuwa, ko ki neman makanki farin ciki, ko kwanciyar hankali, ko yalwar zuciya a cikin kowane mu'amala kika samu kanki. Na san halin yanda muke kila yau da gobe, ba zai yiwu a ce ko da yaushe mutum yana farin ciki ba, amma ya zama cikin akasarin lokaci, kila abu ne bai miki daɗi ba, za ki iya yin haƙuri da zuciyanki, ki iya ba ma kanki haƙuri, ki iya ɗaukan lamurorin yau da gobe yanda ba sai ya yi miki zafi ba da yawa. So na farko abinda nake so ki gane cewa rashin kula da kai, ko kuma a rashin self care, ko rashin self love, duk abubuwan da suke kawo, if you are not practicing it, misali idan baki yawan kasancewa da irin abubuwa wanda, ko kuma cikin yanayi wanda za su yi improving kanki, za ki samu karuwa, za ki iya samun yawaita matsala a rayuwanki. Ta yiwu kila ki samu bacin rai, ki ga kila ki kasa zama da haƙurin duniya, ko kuma haƙurin zamantakewa da mutane. So kamar yadda na yi bayani da farko, akwai physical self care, abinda ake cewa kenan kula da kai, ko kula da nuna son kai a bayyane na gangan jiki. Misali, ta ya za ki haka, ta motsa jiki, abinda ake kira exercise, yawan motsa jiki. Bincike ya nuna cewa yawan motsa jiki yana taimakon mace ta fita a cikin bakin ciki, ko a cikin bacin rai. Idan kina yawan exercises, akwai wani na'urori, ko ku akwai wani yanayi da jikinki yake kasancewa wanda zai saki na'urorin da za su je cikin kwakwalwanki, su taya ki iya tunani, su taya ki iya zama cikin farin ciki. Misali, in kina zaune kika yi tagumi, ko kowa bai sani ba, duk wanda ya kalle ki ya san cewa ba cikin farin ciki kike ba. So in kika dan tashi, kika motsa jiki, kika dan nemi abin da zai sa ki annashuwa, ko dan fita waje ne kika yi daga cikin gida, zaki ga kin kasance cikin yanayin da zaki ga abin da dai zai dan faranta miki rai, ko kuma abin da dai zaki dan so. Zaki iya kallon gajamare, zaki iya kallon abubuwa wanda kin san cewa zaki iya. These are all natural abubuwa, wa'annan duka kiran Allah ne, abinda Allah ya bamu ne, kuma duk inda ka je a duniya akwai su. So zaka iya kallon halittun Allah, kuma zaki ga kwakwalwanki ya kara budewa, kin kara samun fa'ida, kin kara samun kwanciyar hankali, kin kara samun yalwa da kallon irin wa'annan abubuwa. Sannan akwai inda zaki iya gani, inda zaki banda exercise ki ya zama kina yawaita samun bacci isasshe. Muna rena bacci, muna gani ba abu bane wanda yake da muhimmanci wata rana, amma yawan samun bacci abu ne wanda yake gina lafiyar jiki. Zaki ga kin tashi da ƙarfinki, kin tashi ci da cikin annashuwa, ba zaki ga da wuya ki samu bacin rai, in dai kika samu bacci ya ishe ki, ko bacin rai kika shiga ciki, ki samu ki kokarta, at least ya kamata mace tana samun awa 7 tana samu tana huta kwakwalwanta tana bacci. Mafi akasarin lokaci mu mata muna ba mu kanmu aiki da yawa, ta yiwu kina da yara ne, ta yiwu kina da hidimomi, ko sana'a ce, ko aikin gida ne, wanke-wanke, aikace-aikace, ya sa kikin ba ki samu isasshen hutu. Sai ki ga kin samu cikin damuwa, yau da gobe baya na ciwo, kasusuwa sun fara ansawa, kuma duk kila ba su kai 40 ba. Misali, a yanzu idan mutum yana iya kula da kanshi, ko mutum ya wuce 50, ya kamata mutum yana ƙara yin abubuwa, yana cin abubuwa, yana samun bacci, yana samun hutu. Ki yawaita natsuwa, kina samun hutu, yanda jikinki zai huta da kyau. Na uku kuma, ki dinga yawan cin abinci mai kyau, abincin da zai gina miki lafiya. Abincin gargajiya wanda muka sani yana gyara jiki, ki dinga neman abinci wanda yake da na'ura masu gina jiki. Kake rena kayan ganye, kake rena kayan ya zan kira su, kayan dai da suke abinci wanda muka sani yana gina jiki. Akwai kayan marmari, fruits da vegetables, yana da kyau mace tana samun irin wa'annan abubuwan saboda gina jiki. That is part of self-care. Sannan kuma bancin haka nan akwai abin da ake kira social well-being. Wannan zamantakewa ce tsakaninki da mutum ko ku tsakaninki da wa'anda kike ta yiwu kina gidan iyayenki ne ko kina gidan miji ne ko kina gidan ƴan uwa ne, yanda kike mu'amala da mutane wurin aiki, duk wannan abin yana shafan lafiyar jikinki. Ta yiwu shin yau tunsi yana baki farin ciki, duk yana gina jiki ne. Bincike ya nuna cewa mutane masu yawan fada suna yawan bakin ciki, suna yawan zama cikin kunci da mutane, yana gajarta zaman dadin rayuwa. Dan saboda sai ka tashi da ciwo, sai ka tashi yau zuciya ya buga, sai ka tashi gobe ciwon kai, jibi a ce faduwan gaba, duk wa'annan abubuwan yana kawo ma mace matsala a cikin jiki. Saboda haka ki zaman kin iya zama da zamantakewa da mutane, ko kishiya ce ki daina yawan fada wani abin da bai shafe ka ba, ka shiga ciki. Akwai abin da kuma mata muna son control. Akwai bambancin abin da zaka iya control. Abin da nake nufi da control, muna son mu yi mulki. Misali, akwai abin da kake iya yin mulki akai, akwai abin da ba za ka iya yin mulki akai ba. To abin da kika san ya shafi abin da za ki iya yin mulki akai, yawan tunaninki. Ba wanda zai tusa miki wani tunani sai tunanin da kika ga dama yi. In kika shiga cikin damuwa, ba su wani za su shiga cikin damuwa, misali kai ne za ka shiga cikin damuwa. So ka cire damuwa a ranka, ka yawaita yin tunanin abin da za su kara maka. Da kin fuskanci cewa kin fara shiga damuwa, ki yi maza ki canza tunanin, ki tuna abin da zai sa ki farin ciki, ki tuna abin da zai baki kwanciyar hankali. Ko da a ce abu ne wanda bai faru ba, amma kina zato zai faru, ko kuma kina tsammani, ko kuma kina ma so ki ya faru, ki dinga yawan sa shi a cikin shi ake ce ma hope, shi ake ce ma kina kyakkyawan zato. Ki dinga yawan kyakkyawan zato kafin ki dauki abin da zai zama negative. Always have positive thoughts. Positive thoughts shine kyakkyawan zato, shine zai kara gyara miki lafiyar kwakwalwanki, kuma shine zai kara saka miki na'ura. Akwai abin da muke saki a cikin jikinmu, wanda in ka saki irin wa'annan abubuwan, za ki ga automatically kina jin daɗi, kina cikin farin ciki.
Jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
Na gaba kuma abin da ake kira intellectual well-being shine misali, wato karatu, ƙarin karatu ko ƙarin ilimi. Kake yawaita zama yanzu mata, koko yawanci akasarin mutane, ko matasa ne ko matan aure ne, zaki ga yawanci muna latsa-latsan waya, muna hira, muna gulma, muna irin abubuwan da kila bai ma shafe mu ba, ko ba zai kare ki da wani abu ba duniya da lafira. Kake zamo irin mace haka ne, ki zamo irin mace wadda in dai ta zauna kin jawo littafi kina so ki karanta, kin saurari radio, irin wa'annan programs din ko wa'annan shirin da zasu kawo miki ci gaba, shi zaki iya zauna kina saurari, kina samun ci gaba a rayuwanki. Abubuwan duk inda za a nemi ilimi, za a samu karuwa, ko na sana'a ne, ko na zamantakewan aure ne, ko na mu'amala da mutane ne, ko na aiki ne, ko na abin da ya shafi abin da zai kawo ci gaba a lahiranki, duk irin abubuwan da ya kamata mace na gari ya kamata tana zauna tana saurara kenan. Amma muddin kika ce yau zaki tsangwami wannan, yau za a yi gulman wannan zani wa ya daura, a dinkin gida makota, a yau talabijin an yi irin kallon da ba zai kare ki da komai ba, to kinga zaki shiga cikin matsala. Amma da duk kika ce in kika zauna zaki yi tunani, shin yau me zan koya? Ya kasance mafi akasarin lokaci ko kina neman ilimin addini, ko kina neman ilimin boko ko kina neman ilimin kasuwanci ki dai nemi abin da ya kamata ki yi ki samu ci gaba a rayuwarki ki cire harkan kishiya yau ta yi min kaza a yau kawa ba ta yi min daidai ba a yau ma adashe bai yi daidai ba kowane lungu aka nema kila da ki ake yi ana jan zance ana bi ana cewa wani ta yi kaza wacce ba ta yi kaza ba ki cire kanki a cikin irin wa'annan mata mu zama mata na gari mu zama mata wanda za a yi koyi da mu zama mata wanda mu fitaja sai mu yi jarumta a cikin abubuwan wanda za su kawo mana ci gaba da ke da ƴaƴanki da al'umma gaba daya sai duk mu taru mu girma mu taru mu samu ci gaba mu taru mu ƙara bunƙasa amma muddin kika zama lalura ga kanki na farko kika zama lalura ga wasu waɗanda suke zama tare da ke to shikenan kuma abu sai a taru a ruguje kuma abin sai kiga ba a dinga a sha da mutum nagari ne ba abin da za a yi kaicho da ni bane ko da ni da kaina kai yau ko cikin damuwa kika shiga ba ma ki ba kin sa wasu cikin damuwa dan saboda misali in gangan jikinki baya da lafiya dole ya shafi wasu yau dole ya shafi yaranki dole ya shafi mijinki dole ya shafi iyayenki so muddin ya zama responsibility a kanki kenan ya zama wajibi a kanki ki dauki nauyin kanki ki dauki nauyin halayenki ki dauki nauyin abubuwan da zai kara miki farin ciki a rayuwanki dan saboda it gives you one less problem in the world intellectual na gaba kuma akwai spiritual well-being yawanci ya dangani ya kake ibada ya kake mu'amala da yaya ibadanka take ga Allah koko ga yanda kake ci gaba da kowa yana da addini so ya kake yin naka addini ya kake natsuwa ya kake iya kwantar da hankalinka to amma kake manta da farko da na fara magana na ce zan ƙara maida hankali akan emotional so ya za a yi mutum ya zama emotional well-being in shi is very good dan saboda shine na farko shine wanda yake ciki babu wanda yake gani a waje babu wanda ya san tunaninka kuma shine ginshikin inda mutum zai fara iya kula da wasu abubuwan that is within your control shine zaki iya juyawa ya zama yanda babu wanda zai iya sa miki tunani sai tunanin da kike babu wanda zai iya sa miki haushi sai in kin ga daman jin haushi ba wanda zai iya tusa miki bakin ciki sai idan kin tusa maka kanki bakin ciki iyaka wani yayi abu amma ya danganta daga in kin ga daman abin ya baki haushi ko kai ya baki haushi misali yanzu kina zaman ki sai wata tazo ta taka ki misali to ya rage naki ki ji haushi ko kuma ki kalli abin ki ce a bata sani bane ko kuma ki kalli abin ki ce a lalle ma wannan rainin wayo ne to sai nayi da ita to daga nan kin fara sa makanki bakin ciki amma idan ka zama wanda to biƙai kila kana yawa mutane uzuri kila in ka ga kila za a rena ka ba wai komai kuma wai a ce kowa ya dauki shara ki zama juji ba amma ya zaman to kin iya mu'amala wane kin taka ni kila misali bata sani bane sai ta ce wacce ki yi hakuri kila misali kuma ta sani da gangan take yi sai ki ce to wacce da fitina ta zo ni kuma yau na dau alwashin ba zan yi fitina da kowa ba mene baki siya ma kanki zaman lafiya ba to bai fi miki ba to da akan aji ku yau tasha aji ku yau kuna yi aji ku gobe kuna yi kin ga to zai samu za a samu matsala to in dai har kika iya haka nan to misali ma in kin ga dama ma ki dau mataki akwai mataki wanda zaki iya dauka wanda ba sai ranki ya bace ba kuma ko da a ce ranki ya bace din akwai yanda zaka yi ka nuna ka fahimtar da mutane cikin natsuwa cewa to ranka ya bace ba tare da ka ba mu kanka gajiyarwa ba misali kila kin yi da ita kin gwada mata cewa lalle abin nan da kika yi bai miki daidai ba amma kuma ba wai bayan ta tafi ba ki je duk inda kika zauna ai wace ta taka ni kuma bai min dadi ba to daga nan kuma me kika sa maka kanki in ba damuwa ba tunda dai wannan da kika yi fada da ita ta riga ta wuce in kika koma kuma abin ya hana ki bacci ce kika dora maka kanki lalura ita ta riga ta wuce to mafi yawancin idan wannan kawai misali na bayar amma in muka dudduba a rayuwarmu daban-daban zaki lura cewa mun dauki matsalan wasu mun dora maka kanmu mun dauki matsalan yara ko na wata mun dora maka kanmu ko na wata kawa kin damu da ita kin damu da ita but then you shouldn't worry akwai bambancin inda mutum zai iya taimako da kuma inda mutum zai iya sa kanshi cikin damuwa ya kamata mu gane wannan bambanci dan saboda muddin ka shiga damuwa wannan matsalan taka ce ba ta wanda ka shiga damuwa a dalilin shi ba kila yayuwa zaman aure ne sannan na gaba da haka idan zaki yi mu'amala da da abun da ya shafi motsin zuciyanki dai, that is your emotions, ya kamata ki san cewa na daya dole wasu zaki bata musu rai kuma dole wasu za su bata miki rai kuma kima dole ki bata ma wasu rai. So ya kamata mu koyi zamantakewa. Na biyu kuma ya kamata mu san cewa wata rana gudun zuciya sai mun yi makan mota ka tsantsan na gudun zuciya sai mun iya yin kan mu bari, ba wai dole kowa zai iya bacin rai, zai iya samu bacin rai, amma kakki bari ya wuce gona da iri har yanda zai taba lafiyan ku. Jarabawa na iya zuwa mu kowa, me zai same ki in jarabawa ta same ki, yake yar uwa. Ya kamata mu dauki abu da sauki a rayuwa. Na uku kuma ya kamata ki ba ma kanki akwai abin da ake ce ma self confidence, ko kuma ki ba ma kanki wannan believe in yourself. Na farko kina abinda zaki gane cewa duk abinda zaki kina iya yin kuskure, kuma kowa yana yin shi. Kakki ji tsoron, kakki kyamaci kanki, kakki ga a wacce tafi ki kaza, ko kuwa ne yafi ki kaza, ko kowa yafi ki, kowa da lokacin shi, ki fahimci haka. Kuma ki binaki, ki diba rayuwanki, ki focus on yourself, ki daina hada kanki da wasu. Shi yake kawo hasada, shi yake kawo abubuwan da zasu yi ta gudana a zuciyar mutum har ya sa maka damuwa. Ki yi naki, ki ya zamo a rayuwanki kina da alƙiblan inda kike tunani zaki je. Ba wai duk wani abin da wani yayi bane kike tunani a ke ma sai kin yi, ba kuma duk wani abin da gelar da wata ta yafa bane shine zai miki kyau. Dai mu koyi tsayawa iya daidai yanda Allah ya halice mu, ba wai dan fatan wani yayi fari sai ma ke ma ki yi fari ba. Baki da gashin wane kice zaki yi san wacce, to ki raba kanki da irin wa'annan abubuwan saboda ki samu kwanciyar hankali a cikin zuciyarki. Sannan akwai kuma mutanen da once ka lura cewa wa'annan mutanen ba karuwa za ka yi da su ba, ka yawaita keɓantan kanka da su, tun ba kawayi wanda ba za su kare ka da komai ba. Akwai wa'in mutanen arziki, akwai mutanen da suke zama alkhairi a gare mu, wa'annan irin mutane ya kamata ki jawo kusa gare ki. Ciki kuma zan kara cewa mutum ya dinga kyautata ma wasu, yana kara dan saboda kyautatawa yana zuwa alkhairi, yana zuwa da abun farin ciki ne. Indai kana yawan kyautatawa ko ba na kuɗi ba kawai, in kana da hali kai na kuɗi, in baka da hali kyautatawa na hali, misali yau ko murmushi kika yi ma wata ƴar uwarki, kun haɗu a asibiti, ko kun haɗu a kasuwa, ko kun haɗu a wani wuri na mu'amala a islamiya ne ko a wani wuri, kuka yi mu'amala ta mai kyau, zaki ga farin ciki ya kama a wani wace magana mai daɗi, magana mai kyau. In za mu iya yi ma junanmu, za mu ga abubuwa da yawa sun sauwaƙe ma junanmu. Yawan buɗe baki mu faɗi alkhairi, zaki ga abun yana bin ki, zaki ga mutane suna son zama da ki, mutane suna yawan son mu'amala da ki, dan saboda za a shaide ki. Kuma daga haka nan zai ƙara miki farin ciki. Wani duk inda aka zauna da ita za a ci za a ƙaru. In kina da wani ilimi ne, komin ƙanƙantan yaya yake, yau shin kin iya girki ne, ko kin iya addini ne, ko kin iya wani abu ne, kula da yara ne, ko kin iya takalmi, ko wani abin nan da zai karu da mutum da duk kika zauna, ki dinga yi mata shawara na arziki na kwarai, sai ki ga abin ya karu samun ci gaba.
Shine da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Madalla masu sauraron mu, da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Muna tare da Khadija Ibrahim. Kwat Khadija, barka dai da shigowa wannan zauri namu. A yau kin yi mana bayani sosai akan mahimmancin kula da kai, musamman ma mata.
To ni ina da tambaya anan tambaya ta anan ita ce yawanci mu mata zaka gani in ka tashi da safe kafin kai hidiman gida in aiki ne in kasuwanci ne kafin dukkan gama waɗannan ka ce oh bari na dan ware wa kaina dan lokaci da zan dan huta sai ka gani har dare yayi ma baka samu wannan lokacin ba to taya za a yi mu mata mu samu mu dan tsara yanda za mu tsara rayuwar mu dinga dan ware wa kanmu wannan lokacin
Barka Zahra'u.
Yawa, barka dai.
Kuma ina farin cikin kasancewa da ku akan wannan layi, Voice of America. To na gode kuma da batun tambayan. Ya za a yi mata su ya kasance muna ware wani dan lokaci. Kin san ya kamata duk abin da muka ba muhimmanci, ya kamata ya zamo muna daukan shi da abu mai akan a bisa abu mai muhimmanci. So ba zai kashi ware kamar koda minti goma ne in kika tashi da safe koda minti biyar ne ko minti goma ki samu wuri ki zauna a gaya ma yara cewa su dan baka mama ne kamar mama tana bukatar dan minti goma ko minti goma sha biyar da zaki zauna wannan lokacin kawai koda kake wani aiki koda a ce zaki dinga kallon sama ne at least kin samu hutu ko bacci zaki yi koda wani abu yara kuma suna zuwa makaranta
mun samu kira da na farko da wa muke magana
assalamu alaikum
wa alaikum salam da wa muke magana
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger.
Malam Ibrahim yau dai ka ji muna da bakuwa a zauren namu kuma muna tattaunawa ne musamman akan al'amuran da suka shafi mata kuma tana yi mana bayani akan muhimmancin kula da kai. Kana da wata tambaya ne?
Eh to ba dai tambaya ba sai dai ba da shawara kuma muna ma babban bakuwa barka da zuwa wannan filin na biyo su a biyarka.
Barka Malam Ibrahim.
Wannan banin da suke abu ne mai kyau saboda kula da kai abu ne mai muhimmanci da sosai a gaske. Amma yana da kyau a kaman su mata shawara da nake ba su ya kasance idan gari ya waye su rika tsaya suna tsara aiki da su kaji saukin a rayuwarsu. Amma sai kaga mafi yawanci sai a zauna a ta yan firar raki haka da sauransu ga aiki a gaban su ba za su mai da hankali a kan shi ba. Sai lokaci ya riga ya kunshi da ana son aiki kuma ta zan wahala. Shawara da nake ba ƴan uwa mata kenan.
To mun gode Malam Ibrahim.
Ina godiya da wannan karin bayani.
Kin ji dai me Malam Ibrahim yace? Ya kamata mata mu dinga dan samun tsatsara ayyukan mu.
Arja barkanku da lasariya.
Yawa barka dai da wa muke magana?
Sunana Murtala ina kiranku daga Kaduna a tarayyar Najeriya.
Yawa Murtala muna jin ka.
To gaskiya mun ji labarin ita ko bayanin da ita dakta ta yi mana kuma to abinda nake kara dai bada shawara shine cewa mata su gaba da kula da kansu musali zaka tun suna kananan su ma ana kula da su
to kamar dai mun rasa Murtala to muna jinki coach Khadija me zaki kara yi mana bayani akai me zaki kara yi mana haske
okay to bayanin da zan kara yi wani lokacin zamu ga kaman ba zai yiwu a ware lokaci ba amma in dai kika bi akan tsari ya zama kina da lokacin komai ya zama kina da lokacin da zaki iya warewa na yin abubuwa wannan zai taimake ki na bin tsarin yadda za a yi ki kula da kanki ki kula da iyali ki kula da yara kuma ya kama yadda kike kula da su kuma suna kula da ki so kina samun kulawa ke ma kina samu kina kula da mutane a takaice dai karin bayanin dai da zan kara yi kenan game da tambayar da kika yi na farko
yawa akwai inda kike cewa yana da kyau mace ta zamanto cewa kullun akwai yaushe tunanin ta mai kyau ne to ta yaya za a ce ko yaushe irin ba dan baci in ka dan samu bacin rai ka zama ko yaushe kana da positivity kana da tunani mai kyau
okay to a bayanin da nayi positivity ko kuma yawan tunani mai kyau ba it's not the absence of anger ko kuma ba wai ya kasance gaba daya ba za ki iya shiga cikin bacin rai ba mu ɗan adam ne mun sani dole ki shiga cikin dole wani ya bata miki kuma dole bata ma wani ko kuma dole ki shiga cikin yanayin bakin ciki amma abinda zamu duba lura da shi cewa kai ya zama ki dawama a cikin wannan halin kai ya zama yau kina ciki gobe kina ciki dan abu ya bata miki rai accept it abu ya ba ya zo ya bata miki rai amma kuma ba wai ki ta dindina ki ta koma a cikin ranki ya zama to kina iya sanyaya ranki kina iya sakin abu ya wuce dukan da yabi to let it go kuma idan abu ma ya bata miki rai ya kasance kin nemi dalili because there is always a root cause kin nemi menene ya sa kika shiga cikin wannan yanayin in kina iya ba ma kanki wannan magana kina iya ma kanki wannan shawara sai kiga abubuwa sun zo miki da sauki sai kiga kin iya mu'amala da kanki kin iya mu'amala da mutane dan saboda kafin ki magana da kowa in kika tashi da safe ko kuma kafin ki magana da kowa dai a rayuwar
to Coach Khadija gashi dai ana daga mana hannu lokaci yayi halansa amma dai zamu sake gayyato ki wani makon mai zuwa domin ki kare mana bayani da karin haske akan muhimman batutuwa da suka shafi mata mun gode masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Lazarus Gresham ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC da abokiyar aiki na Tatiana gabatarwa Amina Bahar Auna muke sallama da ku huta lafiya